ala rasulillahi karim amma ba'du yan uwa muslimi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To yau uku kenan ko hudu ga watan Rabiul Tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 watan Turawa muna 11 ga watan 12 shekara ta 2018. Allah ya kaddara mana ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Wancan satin in ba a manta ba mun dan yi bayani ne akan babin da ke magana akan zolaya ko tsokana ko wasa dai ko wargi shi muka tattauna. Wannan satin kuma zai mana magana ne akan wasa da kananan yara. Ya halatta mutum ya dan yi wasa dan zolaye kananan yara. Imam al-Bukhari yace haddathana Adam a hadisi mai lamba ta 269 kenan. Qala haddathana Shu'ba qala haddathana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu naj Anas bin Malik yana cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la yukhaliquna. Yace manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi yana cudanya da mu yana shigowa cikin mu ayi wasa a zauna kamar abu daya suna mutsi mutsin yara a gaban shi la yukhaliquna yana cudanya da mu hatta ya kula li akhi li saghirin har yana ce da dan uwana wani dan karamin yaro ya aba umair kai baban umair ma fa'ala nughairu mai dan tsuntsunka ya aikata ina labarin dan tsuntsunka an-nughair ya fi kama da kabarai dadda ce da suna cewa kamar daidai yake da dan aku amma dai dan jan baki gare shi wanda ka duba abin da ake fassara dai a Hausance na ga kamar ya fi kama da kabarai to dan karamin tsuntsu ne ya saro ya samu yake wasa da shi ana kiran shi an-nughair shine sunan tsuntsun da larabci nughair tasgiri ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi da shi saboda yana yawan ganin dan tsuntsun a hannun shi ranar da manzon Allah zo sai ya gyara ransa ya baci yana cikin damuwa sai tambaye yara me yake faruwa ne na ga wane ransa ya baci yace a dan tsuntsunsa ne ya mutu shine yake bakin ciki yake jimami ko yana zama makoki kenan ine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya tausasa ran shi sai ya masa alkunya sai ya ce mashi ya aba umair dan miji tsin yaro ana mashi alkunya kenan sai ya mashi alkunya da cewa ya aba umair ma fa'ala nughair mai dan tsuntsunka yayi ina labarin dan tsuntsunka to wannan kiran da ya mashi da dan jiyo wanda yayi da alkunya da ya mashi wata kila ta dan jefa sanyi a fuskar yaran kuma dan abu ne na wasa abubuwa guda biyu kenan alkunya tasgiri na dan tsuntsun shi kuma dama cha kudadde ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da su. Hadathana ibnu salam qala hadathana waqi am muawiya ibnu abi muzarrid an abihi an abi huraira akhadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi al-hasan aw al-husayn radiyallahu anhuma yace manzon Allah ya rike hannun al-hasan ko kuma ya rike hannun husayn shakku na mai riwayar mun rubuce da hadisin mari a baya thumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi manzon Allah ya dora hannun ya kama hannun yara sai ya dora kafafun shi cikin kafafun shi thumma qala sanan yace da yaran taraka hayu hayu ma'ana kamar ka rike hannun sai kuma ka dora kafafuwansa akan kafafuwanka za ka ga karfinka gaba daya ko karfin yaron gaba daya yana jikin hannun shi to zai iya motsawa ya yi tafiya a jikinka riwaya da muka wuce ta ba har sai da yazo saitin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya sumbaci bakin shi amma dai a can baya an ce bai inganta ba anan ma wasu malaman sun ce ya inganta wannan kuma wasu malaman sun ce bai inganta ba amma dai da abin da aka tafi a baya riwayar bata inganta ba sai dai muhalli shahi wasa da kananan yaro da za a rike hannun shi har ya rika taka jikin mutum yana hawa Allah ya samu dashi. Babu husnul khuluqi babin da zai magana akan kyawawan dabi'u ko kyawawan halaye. Hadathana Abdul Walid qala hadathana Shu'ba qala al-Qasim ibn Muzarrid ibn Abi Barza qala sami'tu Ata al-Khaykharani an Ummi Darda an Abi Darda daga Ummu Darda an Abi Darda mace daga wajen mijinta kenan riwaya an annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min shay'in fil mizani ba wani abu cikin ma'auni asqalu da yake da girman nauyi min husnul khuluqi sama da kyawawan dabi'u babu abin da za a dora akan mizani a ranar gobe alkiyama kaga mizani nan da nan yayi nauyi sama da kyawawan dabi'u to menene kyawawan dabi'u ko kyawawan halaye
menene su na'am zama lafiya da mutane ɗaya daga cikin kyawawan halaye
na'am na'am dan su walkace na'am abu Allah da annabin shi
eh wannan da a sai da biyayya ko
na'am wa alaikum assalam
mu'amala
da jama'a mai kyau ko na'am to yalla bai ka tuka ya gare ga sarkin shanu na'am na'am humility ko to shi ma humility ai general concept ne eh shi ma dunkula yake ai humility ko na'am tausayi kyautatawa duk misalan su ne to karkatin ya diga ko to malam zani na'am na'am atakhalli an ar-raza'il mutun ya kauce wa duk abin da zai jawo mishi kaskanci ya kuma yi ado da abin da zai jawo mishi falala ko ja masa kima a idanun mutane atakhalli bil fada'il wa takhalli an ar-raza'il ya kauce wa munana ya kuma ado da waɗanda suke masu kyau na'am sai me kuma na'am mutuntaka to akwai nagarta to waɗannan duk lissafin kyawawan halaye ne in za mu yi ta lissafa su za su yi ta ƙarewa duk abin da in kai a addinin musulunci a al'adarka kyakkyawan al'ada za a yaba za a ji daɗi wannan abin kyakkyawan hali ne duk abin da kai in dai za a ce Allah wadai ko za a ga ƙimarka ta yi ƙasa ko za a ga martabarka ta ragu ko za a ga me kai wani gurin nan to wannan munanan ɗabi'u ne to sai aka ce duk abin da za a ɗora a mizanin kara na gobe alƙiyama ba abin da zai ja maka shi yayi nauyi sama da kyawawan ɗabi'u da ka duk wani abu da mutane da za su ce Allah san barka wannan abin yi kokari ya zamanto halinka yi kokari ya zamanto ɗabi'arka yi kokari ya zamanto al'ada da jiki a gare ka Allah ya samu dace حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا من ذا الله صلى الله عليه وسلم بكفن سيمي الفاشابة كوكم يقول كتنت الفاشا وسمع لبن سكة سيمي الفاشا يلي دز نبي دليفن دي كيموني to wani abin shine ake kiran sa alfasha to duk abin da yayi muni ba a san sa a addini ba a san sa a al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sunfantuwa da shi ba wannan bai taba zamantowa halin shi ba to ba da labarin shi yana cikin tafahush ko da ba aikatawa kai ba amma kuma in ka zauna ba ka da zance sai na munanan zance sai na munanan ɗabi'u to wannan yana cikin tafahush to duka baya cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi kuma baya kokari ya dora wa kanshi yin wannan abu shine tafahush ko alfahisha wa tafashid ba halin shi bane kuma baya kokarin hakan ya zama to halin shi baya aikatawa baya bada labarin aikatawa din daga cikin alfasha kamar menene misalin alfasha ƙarya babban laifi ce ba alfasha bace kamar zina tana cikin alfasha shan giya to bata cikin alfasha na'am kalmomin batsa to waɗanne irin batsan kamar caca ko akwai bambanci tsakanin alfasha da kuma menene almunkar inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar ita sallah tana hana alfasha da munkari to ba duk babban laifi bane yake zama munkari ba kuma duka munkari bane yake zama alfasha ita alfasha suka ce kusan duk abin da addinai da al'adu suka yi ittifaki akan rashin kyansa wani abin shi ake kira alfasha to kusan zina duk al'ada in dai ba a gurbata ta ba bata yadda ba cewa zina abu ce mai kyau yasa ba wata doka ta ƙasa da za ka samu face ta yi doka akan rafin ta yi doka akan zina koda ba za a bi su ba kuma koda za a ba su kariya amma dai za ka tada akwai dokoki suna mai da abin ya zamanto laifi ne kamar luwadu wannan luwadu hima alfasha ne ko ata atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin alfasha duk gurin wanda ka je duk arnan duniya namiji ne mu namiji wannan laifin babba ne bai da abin kwatantawa wannan abin alfasha ne to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din laifin da ya muni baya fatan shi a ciki sanan ba da labarin irin waɗannan laifin abin nan abun laifukan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi to kuma misali in muka dauki zina haramunci amma aure menene halal ne ko to kuma labarin abin da aka aikata a aure ko kuma yawan magana akan kwanciyar aure ko auratayya ko alaka tsakanin da namiji to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin shi akwai mutumin da duk kalmar da ka jeho kai ya maida ta dangantakar mutum da namiji to wannan mutumin wannan ko wannan halin shi ma yana zamantowa alfasha ne baya cikin arbi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka ce tun kafin musulunci yazo duk kusan manyan al'adu da aka yi ko manyan kabilu da aka yi na duniya ko civilizations na duniya ba wanda yake kiran mu'amalar mace da namiji da sunanta na yaran shi kwarara ba a yi yanzu ba haushi misali ba yadda zai faɗi masa mu'amalar mace da namiji da Hausa kwarara ba ya yi sai dai sai ya je wajen iyalin shi ko ya tara da iyalin shi ko yayi aure duk kina ya yake musu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hima irin wani al'adar baya faɗanta kwarara da sunanta da Hausa suka ce bai dace ba wani lokacin Bature in zai yi magana akan mu'amalar mace da namiji sai a kalmomin Larabawa dan ya zamanto sakayawa ne Balarabe idan zai sai a kalmomin mutanen India ko kalmomin mutanen Farisa dan ya zamanto ya sakaya kowa yana guje musu to wani abin ne ake kiran shi alfasha ko da abin halak ne to kuma ka zauna kana maganar sa kwarar haka a cikin majalisi to shi ma yana daga cikin alfashar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana akan ta banda ita akwai abubuwan da kunne baya son jin su to manzon Allah baya fadin su koda kuma gaskiya ne kuma koda dabi'a ce ta dan adam sai an yi su manzon Allah baya fadin sunan shi misali kamar Bahaushe yana da bayan gida ko yana da kamar ruwa ko menene bayan gida na kashi ko eto kage abin yayi rahin dadi da yawa wanda daga ina kake ka ce kashi ne dai sai ga ai duwan da yake ganin kiman ka sai ga haka wani abin ya wani bambara ko a daga ina kake na dan zagaya ne haka eh ko na je ga idi kage sunan sa na larabci ne ka fada to amma an ka fada haka da larabci a gurin Bahaushe sai ji akwai sakayawa a ciki shi to irin wannan kalmomin na batsa haka ko kuma koda na larura ne to manzon Allah baya sakin sa haka karara a cikin al'umma ina kake sai fitsari na ji ko ya aka yace ai tusa misali to haka hiba Hausa yace maka ya fidda iska ko ya samu hutu ko duk wani irin ladabi ne irin na Bahaushe to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka irin wannan haka hi ne dabi'un manzon Allah hi ne ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yake kai la'akari he kai takatsan san ko da abu haka yake a al'adar ka haka ake fadan shi to amma za ka ga akwai ladabin yadda ake fadan shi a al'ada to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar uba da kuma baba ko in ka danganta su ɗaya yana komawa zagi ko ɗaya yana komawa yabo ko babanka da kuma aka dauki uban aka danganta kai da shi sai ka ji kamar zagi ne ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazai karbi karbe ce uba ya danganta ka da kai bazai ba irin wannan sai dai sai babanka ko mahaifinka babarka ko mahaifiyarka amma ba zai samu uwa ya danganta kar ita ba uba ya danganta kar ita ko da daidai ne amma ɗayan sai ka ji kamar tayi nauyi a al'ada kamar matsiyata da matalauta ko ko da mabukata ko kai matsiyaci wannan matsiyaci ne kaga akwai cin fuska a cikin ta akwai cin zarafi a cikin shi amma wannan mabukaci ne ko mai karamin karfi ne akwai ladabi ne a cikin kalma din to duk abin da zaka ji yayi yawa mabukaci to da na ko fakiri ba eh duk wannan kaga da larabci haka kalmar take a Hausance haka take amma dauko ta daga larabci a ga ma ita sai ka ji akwai dan sakayawa a cikin ta akwai dan mutuntawa to haka al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take duk abin da zaka ji yayi karan gatsau to manzon Allah baya yi shi shine ma'anar alfashi lam yakun fahishan wala mutafahishan to kenan idan mutun yana so ya zamanto mai husnul khuluq mai kyakkyawan hali hata lafuzan da suke fitowa daga bakin shi sai an ga yana tace su lokacin da zai yi amfani da su rahin tace lafazi baya sa mutun ya fado cikin masu husnul khuluq da haka kenan sai an yi taka tsantsa ba sai aikata laifin ba hata furta laifin shi kansa yana fidda kai daga cikin masu husnul khuluq abinda yake al'ada ne dabi'a fadar su da sunan su na tsirara na kwarara yana fidda kai cikin masu husnul khuluq Allah ba mu ikon kiyayewa la yakun fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu manzon Allah yana cewa khiyarukum zababbun cikin ku manyan cikin ku masu martaba a cikin ku ahasinukum akhlaqan sunan da suka fi ku kyawawan halaye wanda Allah ya fi zaba a cikin al'umma sune wanda suka fi kowa kyawun hali da haka koda abu daidai ne a kyawun hali siffantuwa da kyawawan dabi'a wannan shi yake sa mutun ya zama to makusanci mai daraja a wajen Allah madaukakin sa da haka kenan kyawun hali abinda ya kamata mu nemi ko mu hori zakatan mu kenan akan shi haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Laythu qala haddathani Yazid ibn al-Had an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ukhbirukum bi ahabbikum ilayya in ba ku labarin wa na ku kauna a cikin ku wa aqrabukum minni majlisan wanda yafi kowa kusanci da ni a wajen zama yawmal qiyamati rana al-qiyama in ga muku wa na fi so a duniya waye zai fi zama dab da ni a ranar gobe al-qiyama fasakata al-qawm kowa sai ya shiru in ga muku wa na fi so a cikin ku wa zai fi kusanta ta a ranar gobe al-qiyama kowa sai ya dauke wuta fa adaha marrataini aw thalathah sai da manzon Allah maimaita kifi biyu ko kifi uku sai suka gane lalle so yake a bashi ansa sannan ya bada labari wannan cikin ladabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan lokacin ko an yi tambaya sai an tsaya an yi la'akari mai tambayar me yake so kafin a nemi abin da zai faɗa din wannan lokacin manzon Allah zai tambaya ba so ake yake sai masa eh ko a'a ba kawai tambaya zai danga jan hankalin ku sai ci gaba da yani to amma da ya maimaita ya sake maimaitawa sai suka gane ansa su yake bukata qalu na'am sai suka ce na'am muna so ka gaya mana wai manzon Allah sai yace ahasanukum khuluqan wanda yafi ku kyawun hali to shi na fi kauna wanda yafi ku kyawun hali shi zai zo dabdani a wajen zama a ranar gobe al-kiyama da haka to in kana so ka gane inda manzon Allah na raye a yau wa manzon Allah zai fi so a cikin mu wanda yafi kowa kyawun hali indai kun yadda wani yafi ku kyan hali ya fi ku gaskiya ya fi ku amana ya fi ku tausayi ya fi ku karamci ya fi ku dattako ya fi ku mutuntawa ya fi ku duk misalan da kuka kawo to wannan mutumin ya fi soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an aje kujera manzon Allah ya zauna to a duka za a rika zuwa ana zama ku to wanda za su zo dabdahi a wajen zama za su zo ne daidai da gwargwadon kyawun halin su masu dari su ne a jikin shi masu 99 suna bin su 98 suna bin su haka in ɗaya gare ka daga can sai amma an daddaga ka sannan zaka iya hango dan rawanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ne sai da shi da kyawun hali in kuma kana so ka zo dab da shi to ƙara a wajen kyawun hali Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara mana kyawun hali حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني عبد العزيز ابن محمد ام محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق يتي ان توروني ني كوي دان ان تيكي كياواون حالايه كو كما حالايه نغري صالح الاخلاق tabi'u to salih wanda suke masu dadi masu kyau a cikin su shi Allah ya turo ni in ciki a cikin su to wannan yake nuna cewa sauran addinai kenan babu kyawawan dabi'u a cikin su na sauran addinai da suka wuce kamar addinin annabi Ibrahim addinin annabi Musa addinin annabi Ibrahim addinin annabi Isma'il ko addinin annabi Yusuf annabi Yaqub akwai
na'am wannan bayan
Na'am. Da sai ce li ujaddida. Inda mutuwa suka yazo ya daga su sai a ce musu tajdidi. Li ujaddida salihal akhlaq. Mata li utammima in tsika. Sauran da basu yi ba ko? Malamai suka ce duk addinin da aka yi a duniya akwai kyawun hali a cikin shi, akwai kyawun dabi'u. Amma ba addinin da aka hada masa kyawawan dabi'u 100%. Sai addinin musulunci. Za ka ga wani in aka sa masa 70 sai a rike 30. Wani aka sa mai 80 sai a rike 20. Wani an sa 90 sai a rike 10. 100%. Addinin musulunci ne kadai aka hada masa wannan kyawawan dabi'u din. Yanzu misali in ka dauki misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa. Matan Yahudawa idan matar ta yi haila ko tana jinin haila sai a ware ta ta koma gefe. Ba za a ci abinci da ita ba. Ba za a zauna gida ɗaya da ita ba. Ba za a yi mu'amala da ita ba. Ba za a ci abinci a kwanan da ta ci ba. Wannan an kyautata mata ko mata azalci? Amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci sai ce matar da take haila yace isna'u kulli shay'in. Ku yi komai da ita. A ci abinci tare da ita, a yi hira tare da ita, a zauna guri ɗaya da ita, a shiga mota tare da ita, a kwanta shimfiɗa ɗaya da ita, a yi wasan seniya da ita. Abin da aka ce kawai aure ne kar a yi. Kaga ta kinaya ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muka bada misalin da abako, sai ta isna'u kulli shay'in illa nikah. Aure ne kawai kar ku yi tsakanin ku da ita. To yanzu da matar Yahudi da matar Musulmi wace ce za ta fi jin daɗi idan aka zo lokacin al'ada? Matar Musulmi ce ko? To irin waɗannan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ɗan jibin da aka samu a sauran addinai. To shi a addinin musulunci ba za a samu wannan gibin ba. Komai da ka sani in dai ya dace yana da kyau to akwai shi cikin addinin musulunci. Duk abin da kaga addinin musulunci bai magana ba babu shi to wannan abun baya cikin akhlas, baya cikin husnul akhlas. Inda yana ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan shi. Yasa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in. Komai da ka sani he da manzon Allah ya karantar da mu. Wani sai yayi mamaki a ce komai a cikin shekara 23 sai yace hatta li khira'a yace hasu gunno he da ya karantar da ku. Yanzu ka dauka gunno a bayan gida sai aka sake bashi wani sunan da baka sani ba. Mai ku a kira hidan tsugunnan ko a ce maka hatta wannan sunan na Bahaushe sai aka ce mashi hatta li khira'a sai yace hatta li khira'a sai yace ga hayana cewa la tastaqbilu li qiblati bi gha'idin wa la tastadbiruha. Kar ku juyawa alƙibla lokacin da za ku tsugunna ba kuma kada ku fuskanci alƙibla din. Yana cewa me in za a shiga a ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith a shiga da kafar dama, in an fito a fito da kafar hagu a ce ghufranak. Wannan duk karatu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan bayan gida. Abinci ya karantar da kai. In za ka taho sallah ya kamata ka taho. Kar ku taho sallah kuna gudu kuna gaggawa. Fa'atuha wa antum bisakinati. Ku taho kuna cikin nutsuwa. Ba ma adraktum fa sallaitu wa ma fatakum fa atimmu. Abin da ya kuce muku ku cika shi. Fa ma adraktum fa sallu. Abin da kuka samu ku sallace shi. Zamantayya kuka samu raka'a ɗaya ce, raka'a biyu ce, raka'a uku ce ku sallace ta. Abin da ya kuce ku ciko shi cikin ruwan sanyi. Wannan duk karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu shay'in. Da haka malamai sun na'am. Na'am, shiga da kafar hagu, fita da kafar dama. Na'am, insha Allah. Da haka kenan kaga ba wani abu da musulunci yazo ko ba wani abu na alkhairi wanda ba a yi magana akan musulunci ba. Wani sahabin yake cewa kai hatta tsuntsu da yake buga fuka-fuki shi a sama. In dai akwai ilimi da za a samu cikin tafiyarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana karatu a kai shi. Adiri in ya taso na Aisha ta ce sai ta ga manzon Allah ransa ya baci ya shiga ya fita, ya shiga ya fita. Sai manzon Allah me yasa kowa yana farin ciki kai ranka yake ba sai yake cewa an halakar da mutane ne. Me zai bani aminci cewa mu ma babu azaba a cikin shi? Abinda ake karantar da kai kenan ba wani abu da zai sa ka amince 100% yadda kake so haka Allah zai yi. Zaka yi tsammanin ni'ima sai Allah ya jarrabe ka. Zaka yi tsammanin masifa sai ya zama to rahama ce. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Sai zaman to kenan mutum bai da garanti 100% kaza alheri ne bai da garanti 100% kaza sharri ne sai zaman ta kullu rayuwar shi bainal khaufi war raja'i Allah ya sa mu dace inna ma bu isu li utammi masalih al akhlaqi حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انها قالت عائشه take cewa ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amrayni ba ataba ba wanzan allah sallallahu alaihi wa sallama zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba illa ikhtara aysarahuma fa ce ya dauki mafi saukin su ba a taba ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zabi akan abubuwa guda biyu ba illa ikhtara aysarahuma fati ya dauki mafi saukin su indai kace wannan abin ya halatta wannan ma ya halatta wannan sai nayi jukun goshi zan yi shi wannan a ruwan sanyi zan yi shi to na ruwan sanyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai dauka ba a taba ba shi zabi tsakanin abubuwa biyu ba fati ya dauki mafi saukin su inda zaka gane haka dan karamin misalin da yazo kwakwalwa ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi zabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum ko ka musu istighfari ko kar kai musu istighfari inda zaka musu istighfari sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba wa ake magana akai shi munafikai ko ko kawa munafikai sallah ko ka kiwa munafikai sallah inda zaka sallace su sau 70 Allah ba zai musu gafara ba to amma da Allah da babanka ya mutu ko da baban mutun ya mutu a ce manzon Allah zo kai mai sallah ka ce a wannan Allah ba zai gafarta mishi ba da kuma baban mu ya mutu ka ce manzon Allah zo ka sallaci babana ya zo ya sallace shi ko da ba za a gafarta mishi ba wanne yafi dadi ya zo sallaci shi ko shi yasa da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya zo kwanciyar rahin lafiya sai sai kafin na mutu je ka wajen manzon Allah ka ta ina neman alfarma ya bani rigar shi a mulli kafani da ita kuma in na mutu ya zo sallace ni Abdullah dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai taso da kansa dan gidan shugaban munafikai kuma daga cikin gwarazan sahabbai ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baba na turo ni da bukatu guda biyu ta farko ya ce in ya mutu ina neman alfarma ka bada rigar shi amma rigar ka a maka ilmi kafani ya ce ga ta je ka da ita kafin ya cika za a ji daɗi ko ba za a ji daɗi ba ya ce in ya mutu kuma kai yake so ka sallace shi ya ce zan sallace shi da haka Allah ya mutu aka wanke shi aka fiddo gawar shi sai manzon Allah zai tsaya zai sallace shi Umar ya zo dan Khattab ya zo tsaya a gaban shi radiyallahu anhu ya ce manzon Allah wannan zaka sallata shine fa a ranar kaza yace kaza da kaza la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal yace shine fa ya faɗi wannan kalmar yace ba ni guri ya sake juyowa fa yace manzon Allah shine fa yace kaza ranar da kaza yace ka kiwata karanka ya cije ka yace eh matsa ba ni guri ya sake juyowa tana gera tuno mashi abubuwan da Allah Ubayy ibn Salul har so yake manzon Allah ran sai ya bace yake sallata shi yace inni khayyirtu fakhtartu yace zabi Allah ya bani kuma na zaba yace wallahi da in na kara akan 70 za a mai gafara ce wallahi sai na kara tunda Allah ta in kuma istighfari sa 70 ba za a gafarta mishi ba yace to da na sa in nayi 71 ko 72 ko 73 za a gafarta mishi yace na rantsa da Allah yana yi 73 sai a gafarta mishi da haka ko a mu'amalanta ne wanne ne yafi sauki ya sallace shi ya mai istighfarin ko da Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba to da akai Allah ya san shi ya bahi zabi kuma zaba yayi to sai Allah ya doka wanda babu zabi a cikin shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabr to daga yau tunda ka fake da zabi aka baka to daga yau duk wanda ya mutu karka sake mishi sallah kuma karka je kabarinsa da sunan mashi addu'a tun daga wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake sallata wani munafiki ba bai sake addu'a ga munafiki ba saboda Allah ya rufe zabin da ya bashi to wannan shine dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka ajje mashi abubuwa guda biyu manzon Allah yana dauka wanda yafi kowanne sauki wannan kuma dabi'ar ita ce muka manta shi yasa muke shin wahala a cikin rayuwar mu ba ma san kashi ko Bahaushe baya san kashi wannan yasa muke shan wahala in kai wannan yayi in kai wannan ma yayi sai ce ka a ina so in ce tare ni ko a wannan ke tare ni anan yake shan wahala abokin sa zai yi aure hi zai yi aure watakil a gida ne za su yi aure in wannan aka bashi labari ya kashe 100 a kwato kokare yake kashe 150 saboda zaman to hi aka wa guda shi ake fada shi ake zuzutawa shi ake bada labarin sa sai sha wahala ine lord hine rance hine wajen yan uwa hine buga buga hine almundan a office abin da yake da bukata kawai ya fita kunya ayi taro a ce an yi taro an yi jama'a to manzon Allah ba haka yake ba in dai an bahi zabi wannan akwai wahala wannan akwai sauki to me saukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka koda ba tsora ba saban Allah a cikin wani al'amari sai aka baka zabi wannan budurwa ce mai mutunci mai addini wannan ma budurwa ce mai mutunci mai addini wannan ka bada 20,000 komai da komai za a kawo ta gidanka wannan kuma ga ta nan yar gayu ce yar fansi ce za a ga 180 za a yi kaza za a yi kaza sai ga mutane suna kokarin kaucewa ta ai aka yi a ce maka kamar ba ku da kudi ne za a ce muku matsiyata ne sai ga mutane suna kokarin su kauce mu wannan din kuma sai an yi an kare ga mutane da neman ina zai samu jari wa zai saba masa aiki wallahi ya aure yanzu ka to inda za mu dauki wannan musa a cikin rayuwar mu sai zaman to abubuwan sun zo mana da sauki duk lokacin da aka ajje abubuwa guda biyu to manzon Allah yana daukan wanda yafi kowanne sauki a cikin su matsawar ba saban Allah bane a dayan zabin nasu illa tara aitharuhuma face manzon Allah ya dauki mafi saukin su malam yakun isman matsayin dayan zabin ba laifi bane ba fa in kana isman in ya zaman to zunubi ne kana abadan nasi minhu to manzon Allah ya fi kowa nisan ta da wannan abin zabi din da haka indai ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan wanda yafi kowanne sauki misali tafiya karatu digirin da zaka yi za a yi a BUK ana karban shi ana karatun ana gane shi har ka kare misali 200 zaka kashi irin sahihi ake yi a Lagos ba wani bambanci ba bambancin daraja ba komai har ka kare zaka kashe 180 wani sai ya kafe ce baban sa dole wancan na Lagos din zai je yayi ko ba nan kuma za a ce masa ashi a Lagos yayi karatu University of Lagos ko eh ai Lagos yake tafiya yana hawa jirgi yana kaza a cikin Yarbawa da Inyamurai yayi karatu kai takura baban sa ya takura gidan sa in aka kare aka dawo gida degree ne sunansa degree ko in za a dauke ku guri ɗaya za a dauke ku wata kila aka zo interview ma na IP ka mai da kai shi za a dauka don aka ce an baka admission a Kano za ka kashe 200 an baka a Lagos za ka kashe 800 inda za mu dauki wannan kaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamata a dauka na'am na 200 ko matsawar zai biya bukata na 800 zai biya bukata dauke da 200 wannan hili ake daukan tsarin rayuwa sai ga inda za ka dauka ka dora sai a zauna lafiya kalau abunda na'am 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 kamar kasar sarki hannu ya ba mu wani misali mutane suna tafiya Allah ya bada sassauci ayi sallar raka'a biyu in kai raka'a biyu za ka karba in kai raka'a hudu za a karba amma dan Allah wace zai tafi sauki to wani yake ya ce shi ni ko wallahi ni ba wani abu ba kawai hudu na zan cika kawai yake gani in ya bi ma kamar wani arnanti ne kamar wani saban Allah ne sai ke kokarin sai ya cika to manzon Allah ba zai taba yin raka'a hudu ba raka'a biyu zai dan ita ce tafi dace a wannan gurin azumi zai kuma yana halin tafiya kuma in yayi tafiya zai sha wahala a wannan azumin nashi wani yake saboda karfin imani sai hi ba zai ajiye ba ya galabaita ya ha wahala yake sai kan karara dorawa a ka yan sai ka me tore dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya ya ga mutane suna ace ana azumi sai ya ga wannan an zo an masa inuwa an lullube shi a rana an masa inuwa ana ta masa fulfulta ana ta masa fulfulta to wannan me ya faru sai azumi ya dauka ya galabaita sai manzo Allah ya dariya sai laysa minal birri as-siyamu fi as-safari yace ai ba tsoron Allah bane yin azumi ana halin tafiya kaga kenan ajje azumi hine me shine tsoron Allah dan haka to shi al'ada na manzon Allah duk abin da ka bawa manzon Allah zabi akan abubuwa guda biyu to mai saukin yake dauka an yi ruwa za a hade magariba da isha sai ga mutane duk suna jiyo ya za a hade mana magariba da isha in mun yi wa fahiru zamu tafi me to dan zaka fita kai hira kuma sai a watsar da sassocin da addini ya faka yin sallar a hade ta koda zaka hira a kofar masallaci wani ne fa sauki dan Allah hadewar to ku hade sallar in yazo ku zauna kofar masallacin ku ai dai kun samu saukin da Allah madaukakin sarki ya ba ku ku haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take duk abin da yake akwai zabi akwai sassauci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke dauka in ana magana sakom to yi me za a ce masa kenan na eh to shi manzon Allah ya fi sakom sassauci hayyar duk sassaucin da manzon Allah zai bada babu saban Allah shi a cikin sa eh shine kawai kaidar da zaka rike in dai babu saban Allah to anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wajen sassaucin yake dan haka Allah ya tarbeci zuciyar mu akan sassauci din wannan wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dauka wa kansa fansa ba duk abin da kai mishi ya manta ya yafi halin da ɗan siyasa ba su dauka ba kenan ko in aka dauki dan siyasa ya zama shugaba sai a ce baya mantuwa dole yana nan yana jiran ka ba shekara 30 in wani abu ya zo ya kwara ma ta ku ne kuka yi mana kaza lokaci da kaza da kaza saboda haka ba za a yi ba mun ga waye tsaya maka sai mai takalmin karfe ne ku kowa ya taka ya taku to manzon Allah baya haka in dai shi kawa to an wuce gurin ba a lissafi ba za a maimaita ba manzon Allah ba abinda mutanen maka ba su mishi ba hatta ma dukiyar gidansa kwashewa akai aka takura wa sahabban shi shi kansa har tumbun raƙumi an dora mai da jini yana sallah an shake shi an ci kwalashi an ga masa mummunan magana mahaukaci ne mawaki ne mai raba zumunci mai kaza amma ranar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yawa mutanen maka kawanya an takura su tsugub a guri da ba wanda yake da ikon yayi tari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da na tara ku a karkashin mulki na me kuke tsammanin zan yi muku ina mai takalmin karfe ne sai suka ce anta karimun wa ibnu akhin karimin da akai kana da daraja kuma dan dan uwa ne mai daraja mai bin kai mana da daraja saboda kamar san abun alkhairi zaka mana yace na rantsa da Allah annabi su ba zai fi ni martaba ba yace izhabu fa amtum tulaqa yace kowa ya kama gaban sa yana da cikakken yanci ba wanda za a taba a cikin su annabi su tayin wasa sun jefa shi a rijiya sun masa kaza sun masa a gaba da suka gane suka ce a anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi wannan shine annabi su wannan shine dan uwana da suka nemi uzuri suka ce kaza a yafe mana mun yi kuskure mika za ta la tasriba alaikumul yawm yaghfiru Allahu lakum babu wani zargi akan ku babu wani laifi akan ku Allah madaukakin sarki zai gafarta muku yace to na rantsa da Allah annabi su ba zai fi ni martaba ba ni da zo in cika kyawawan dabi'u a ce kuma wani annabin yayi abin da ni ban yi ba yace ku ji an yafe muku kowa ya kama gaban shi cikin yanci wanda ma suke ganin manya ne an taka musu alfarmar su an shigo maka an ci su daki su ne manyan gari sai manzo Allah ya saba abin da albilu suke wancan satan mun wuce a tarihin Bilqis ko innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha ko waja'alu a'izzata ahliha azilla su manya suke mai da waƙaƙantattu to shi kuma gane suke kyawawan dabi'u sai mai da manya su zamanto manya sai ce duk wanda ya shiga dakin Allah ya tsira wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga ya lissafa gidan wasu manyan Qurayshawa ba su musulunta ba amma tunda manya ne jagorori ne aka ce duk wanda ya shiga gidan su ni ma yana da aiki ya tsira kar a taba shi to wannan da yake tsammani hi babba ne yana da martaba an zo za a kirya musu jami'a sai aka ce kuma duk wanda ya shiga gidan sa yana da cikakken yanci sun da girman da yake bukata da akwai ko babu girman yana nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi to amma wannan yihu aka ce ai wani shekara kaza hi ne suke rike da siyasar guri kaza in yayi magana hi ake saurare kokari ake a banda wannan abin da yake da akwai in ya samu zama a gidan wannan siyasa a ce ai munafiki ne bai da gaskiya so ake a tsare shi to manzon Allah ba haka yake yi ba la tasriba alaikum al yawm yaghfiru Allahu lakum abinda ake da bukata in ka samu dama manta wannan damar matsawar kai aka walifi wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li nafsi bai taba dauka kan safansa ba illa an tunta haka hurumatullahi ta'ala sai dai idan an keta dokokin Allah ne in ka ga manzon Allah yayi fada ya zare ido ya ce a dauki mataki to dokar Allah aka da kamar wannan mutanen da ya hada sai ce duk wanda ya zo ya ce ku tafi kuna da cikakken yanci sai ce amma akwai ibnu khabal yace ko ya rike rigar ka'aba in an same shi a sare kan shi haka kuma aka je aka same shi ya dukunkuna a jikin Ka'aba aka kamo shi aka sare kanshi saboda ya ci zarafin addinin musulunci ya ci mutuncin Allah ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kai aka wannan a taron mutanen Makka me yasa manzon Allah ya kiyafiya saboda ya taba addinin musulunci don kana so ka ga zafin manzon Allah musulunci aka taba mu ko matsalar yanzu ya taba addinin musulunci mutane ba su damu ba amma in ka taba su ko ka taba jami'ar su sai su yi zafi aka abinda suke nuna ake ran jami'ar su ko kuma mutuncin su ya fi mutuncin addinin musulunci ya kamata a taba komai kai shiru amma aka taba addinin ka kar a kai shiru wannan ita ce martaba ita ce mutunci fa yantaqimu lillahi azza wa jalla biha to sai nema wa Allah madaukakin sarki fansa akan ta duk wanda ya taba addinin musulunci to sai manzon Allah ya taba shi حديثي نكر شيء دام مقارنة كان شيء حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد أمرة أن عبد الله قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم الله يرب تبي أمك سكانو تبي أبا إلي تبني سكانو وانا دوانا سنة دوان بنشن هالي وانا دوانا سنة دوان بنشن هالي وانا يفوانا أوجن متنشي وانا يفوانا أوجن كوتا وانا يفوانا أوجن صدقة وانا يفوانا أوجن صادق زمنشي haka Allah ya rarraba dabi'u tsakaninmu qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum kama yadda raba arzikin ku tsakaninku wannan kudin sa ba zai iya kirgawa ba wannan kuma kullun abin da zai tafi ya fita nema wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhibbu Allah yana bada dukiya ga wanda yake so ga wanda baya so in dai kudi ne dan ka ganta a hannun mutum kar ka dauka Allah na san shi da wanda ake so da wanda ba a so duk Allah na ba su dukiya wata kalin da zaka shiga wata kasuwar a wani garin sai ka tada masu fada aji a kasuwar arna ne inyamure ne ko yarbawa ne ba lalle bane musulmi ne to ba ruwan Allah a cikin ta wata kalin arfikin duniya wanda suke juya shi a yanzu ba musulmi bane ba wata kalin yahudawa suke juya shi wata kalin amerikawa suke juya shi wata kalin mutanen ingila su suke juya shi wata kalin arfikin a hannun waɗansu mutane yake kaga kenan in dai duciya ce Allah ba yana bada ta bane daidai da soyayya a'a yana bada ta ga wanda yake so yana bada ta ga wanda baya so da kar kaga tarin duciya nan kaga sai saboda nayi riko da addinin musulunci shi yasa Allah ba ni duciya ba haka bane kar kaga ka rasa duciya kace to ni addinin da nake ko ba daidai bane ba haka bane ba ana samun kasurgumin mai kuɗi a cikin musulmi kuma ana samun kasurgumin talaka a cikin musulmi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mutumin da bai iya riga duke shi kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mutumin da ya kasa bada sadakin kwandala ko ba yi ba Abdurrahman bin Auf in ya koro dukiyar sa in aka ce ka kirga ta ta ishe ka aiki a dukiya irin ta dan aka roko ron raƙuma da lodi da yake kansu ka kirga raƙuman kade sun ishe ka aiki wani zaka yi baka kirge ba kuma duk dukiya ce akan ta kuma duk tasa shi kade amma da yake Allah ya hore masa dukiyar idan aka shigo aka kada aka yi kasuwar in ya fara alheri ya fara arziki kan shekara ta dawo a ce dukiyar ta kai zakka ta yi kasa gaba ɗayan ta an ce bai ta ufar da zakka ba muloniya ne karshe idan dukiyar ta habaka ta tsone ido sai a baza ta kai kwashi kaza kai kwashi kaza kai kwashi kaza dukiyar ta yi kasa gaba ɗaya ba jari amma da ya kada an ce kaza yana yin harka a guri kaza da ya kada sai ka ji kuma da shi ake saurare lokacin da za a gama cin kasuwar a rufe ta to ya fi kowa jari ya fi kowa arziki sai ya kado duke sai ya dawo garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Aisha daga wannan shekara zuwa shekara ta jiyo me kike da bukata na abincin gidanki da tufafi da kayan sallah da ragwallaye da komai sai ta yi masa bill abinda nake ganin zai ishe ni wannan shekara ba tangarda miliyan 7 ce sai ce gata ke saboda me kike da bukata ta sai miliyan 8 sai a ce gata duk wacce ta leko bukatar ta aka gaba ɗaya can chat Abdurrahman bin Auf zai dauka ya bata Aisha tace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dan aljanna zai dauki dawainiyar ku a bayan rasuwa ta haka inda ya kado dukiyar sai ya shigo garin Madina duk abin da zai dauke musu matsala ta tsawon shekara gaba ɗaya haka yake dauka sannan kuma sai a duba so ai ma bukata kai in baka za kai in baka za kai in baka za kafin wata ɗaya wata biyu gaba ɗaya dukiyar ta yi kwalabsu sai da kamar bai da komai da ya kada ya fita wata kasuwar an yi zai to duk arzikin kasuwar kusan ya da hannu in ya kada garin Madina zai sake dawowa wannan ƙarshen arziki ne kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a gaban manzon Allah aka yi mutumin da ya zo ya ce manzon Allah sai ce manzon Allah da baka kaina ya daga ya kalle ta sama da ƙasa ya sauke kai shi kuma da ma ana gefe sanyi yayi sanyi yace manzon Allah in baka da bukata ne a aura min ita manzon Allah ya ga an yi belin sa sai ya fara yace to kawo sadaki yace kawo sulai kaza ce babu kawo kaza babu kawo zobe zobe fa na hannu irin na wanda ake na famfo irin na yan mari na dadin nan irin da aka ce kawo yace wallahi manzon Allah babu yace a je gida alalima alalima ko wani kubu ya ta faduwa yace ya zagaye babu ita sai ka roki dangi du dangi an karada wanda zai masa gudunmuwar kwandaloli a zuwa ba da aure ce wallahi babu ita wake mai gare ka adina ce wallahi wannan zafin da yake jiki na kadan hi na mallaka a duniya sai imani kuma yace amma na yadda zan bata shi a sadaki ce to manzo Allah an ka bare ta in ka bata sadaki muka karba muka bata ya zakai haka zakai meke sintir saboda kai aure aka juya to ina ma futa yace mama aka mira alquran me ka da tana alquran yace wannan kwa yace akwai bakara akwai ali imrana akwai kaza yace to zawajtuka ha bi mama aka mira alquran dan abin da ka haddace na alqurani na baka ita aka daura aure kuma aka yi zaman lafiya kaga wannan fa mutane biyu ne a gaban manzon Allah kuma duk masu imani kuma duk sahabbai wannan ungurmin duk inda zaka same kudi a duniyar yau wallahi yana cikin su wannan kuma duk inda zaka kalli mabukaci a duniyar yau yana cikin su watakal du masallacin nan duk wanda yake fama da talauci in ka daga ya kalle samu kaya sarbi ko da matattu ne ko zai a kalle samu sarbi wani in ka tabbara ko da ba su da kihe ga yana da sarbi bakwai wani sarbi takwas wani sarbi tara wani takalmin sarbi uku to in aka ce ga wata budurwa ta zo san ka dinya aka ce je ka gida ka dalimo abin da kake da akwai ka iyo ba ku akwai wata tsohuwar mathematical set akwai wani tsohon takalmi akwai kai yau ba koko to inda za a dunkulu a kawo su a karba a matsayin kayan aure duk da mun huta wallahi eh sai mu tabba ka sunnar goma ku yira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aitharuhuma ko eh da a kawo a bako da a kawo akwatina masu taya karba a bako din ba da shi Allah ya sa musu albarka eh inda da imani inda mutunci da data ko ku a bako a kawo a karba ko bane abun ba nake ta bada shawara ma da zamu daina yin akwatina da mu huta wallahi du a kare akwatinan da kare akwatinan ya kare su tsakanin ƙarya da gaskiya za su kare in ta fito sai a ce maka wannan ta 30,000 ce wannan ta 40,000 ce wannan ta 70,000 ce wannan ta 100,000 ce da mata sun dauko an yi guda yarerere an kai an ajje an zo an yi biki an kawo a dora su akan sip shikenan fa sun gama aiki in za ta yi bulaguro ne ta dauko ta hudun ko ta uku ta dan zuba kaya in an kwana biyu ta mutane ce da sai mun jaka ta 1000 ta ratayawa duk wannan an daina yayin su wannan a dora musu tsumban kaza wannan a dora musu da tafai wannan a sa musu kaza sun gama ba wanda ya ci riba he ba ture to inda za a sauƙaƙa a sauƙaƙa mana mu mu daina yin akwatu ko ku daina yin gara ba yake nan ba an huta ko ba ka bane alaikum ba eh ko kuma misali a canje wani salam namiji idan yayi kokari yayi gidansa ya kare yayi kokari yasa gadan da yake so a daki yasa kujerun da yake so a falon ba yake nan ba ba hine mata take zuwa da shi ba a daura aure a kare zai ba da sadakin 30,000 ko 40,000 ko 50,000 ran da za a rako ta da kayan da take amfani da su a gidan mahaifinta ta zo ga gado dan ga katifa nan ga kujeru a falo lafiya kalau kenan kai ka huta da yin akwati wallahi malam saboda haka to mara da gaske to inda za ka yi wannan akwai yana zuwa misali inda za a daure a yi wannan za a yi maganin matsaloli da yawa wallahi na farko dai misali Allah yana iya jarraba mutane ran da aka yi aure ran nan auren yake karewa dan an yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da amarya ta zo ran nan ta koma to a gidan kowa zai iya faruwa to iyayenta an yi wahala an yi kaza ta zo yau aure ya mutu a yau dama da bakwanta ta zo da ta fito ta dan tsare a dade da sahu ya tafi gaba wanda ya san me ya faru Allah amma da tunan asiri daga matarka ta yi yaji suka ta tunan asiri su bari na dan aka sai abu a dinga fito da kujeru da fameka da wadan a tsidi akan tsidi aka ce wannan ya zaki wanti ya aka yi wanti sai ta yaji kaga da sura asiri inda ka anta tazo a bako ko arabin ta fito a bako ba wanda ya sani na zata kula gura ta gidan sa sai an kare saboda haka kenan iyayenta ba su yi asarar gado ba ba su yi asarar kujeru ba su yi asarar komai ba kaga kenan in ba ku kwanta da ita ba misali baka da idda akan ta gobe ta iya daukan bakon da tafi gidan wani kai ma gobe ka aure wata tazo ta hau gadan ta hau katifar ta hau kujera na ga kalau an huta to da zamu zauna na'am eh kware da gaske a sun fi wahala su kuma ka dauka sun fi wahala su ma suna shan wahala da gaske dan su yasa za ga in aka tashi aure gaskiya sai ai shekara 30 mutum bai hada kudin auren shi ba shekara ahirin shekara 10 wani sai ya fita kasa hayan waje yayi ta kodo goya ta kaza ki haduwa tana da bidiyoyi da yawa amma dai gaskiya abin da daukan a rayuwa inda mutane za su ke haduwa suna tattaunawa suna neman kansu mafita da za samu duk abin da bai da muhimmanci a aure a cire shi wani lokacin ake wani abin za ka ga kawai yan biki su suke da riba wani lokacin tura su suke da riba wani lokacin ka ce ga kudin ajiya an dawo da kudin ajiya wanda suka ce kudin ajiya a ba su kudi wanda suka dawo da kudin ajiya a ba su kudi to me ai mai zafi a ciki me yana ajiyar tukunna me aka aje a ciki naga yarka ina so na baka wana da wana an sheda an gama fa aure ana ta da karatun nan za ta iya zuwa gida fa an kare in ta fito gobe aka ce matar wannan ne matar wancan ce ko matar wannan ne akwai wanda zai ce bata yi ba to shi yasa musulunci wallahi da sassauce inda zamu da mu dauki halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa wallahi sassauce za ta yi makhtara ko ma kuyira bain amrani illa khtara aisarahuma to inda za a samu tsarin aure wanda yafi kowanne sauki mu karba wallahi mu zauna lafiya rayuwar mu ta yi dadi na eh to manya ya kamata su fara idan manya ba su yi ba yara su fara ga misali a gurin su eh na'am eh eh to kaga idan kaga to aure ya wuce ka kai ayi musamman ɗan uwanka kai ga musu nan kawai daura Allah fa ka ga musu nan kawai daura dubu da manu kome da kome tai kaga idan aka ga samari suna tafiya daura me ya faru a ce aure na dubu ta manu kome da kome mu ma ya rage eh 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 now eh eh wato in aka ce doka ko ita matsalar da abin da aka ce doka ce to dan adam kuma yana da wani dabi'a na sanya kare doka shi kuma amma a bar mutum kawai imaninsa da sassauci ya hukunta masa al'amari din ni abin da nake dauka tunda samari sun kasa yin aure ina da ƴaƴa guda hudu ko guda biyar a gidana bara'in sun sauta auren mana wata kanda wani ya turo kai a ga komai da komai dubu 50 ta zama kadan sa ai akwai dan tsike da ni ba kai ga bakon kwasa shi ma aka masa da ukun sai ga ana rashin mutum hudu biyar akan ta a ce zabon da kike so kai a saba wallahi da mu za a samu mutum daya biyu uku su da kikirji ai haka babu labi kun babu labi a dauka tsakanin miji da mace zamu yi aure to amma kai ya kake ganin zamu yi tsakanin al'adun mata da al'adun maza wanne zan shafe wanne zaka shafe me kaga zai maka dadi me naga zai maka dadi ai rishin consensus akan wani abu mutum mu matsaya kan wani abu kaza ai ni ina jin dadi kai kana jin dadi haka aure kamata ya kasance ya kamata aka yi aure amarya ta je tana murna ango je yana jin murna kuma baya tunanin akwai wani bahi a kansa da yawa ango da an kai amarya an gama guda an yi komai ya zo ya kwanta asuba tana haifar da ranto yanzu wata rau zan yi ana yanka na asibin allon wata rau zan yi ana kaza wata kuma ka yi da sami na da Allah sai masa ba ruwa ba kaza ba mai ba wane ne da cewa kuma ya fara ba denawa in aka kawo gara a saida ta to in aka sassauto da abun wallahi abun sai ya zamanto yayi sauki yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aure da ita ba sai da zai tare sai na Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka samu dan wani abu ka bata mana wanda zai karya mata ko wanda zai dauke mata wannan kariyar da zaka samu ta zuciya yace manzon Allah ai ba wani abu da yake da kiba da zan bata yace ah ina wannan rigar taka ko ina wannan mayafin naka na guri kaza yace yana nan yace to ni zaka bata kaga wani kyautar mayafi ne aka masa fa mai kyau irin kamar ta maka yanzu ta ina wannan bargon naka dan libi ba da sanyi bane to hide fa kan aure heda ta je gida ta tare da hige ya dauko shi a leda sai ta zikato ita to ga wannan kuma naki ne hide kayan auren an gama heda ta je gidan aka bata kayan auren amma zai ga ana bala'i ana masifa akan bai su credit a bango ba ya ce ba za a kai ta ba akan bai tile ba a ce an fasa akan ba ta ni zurfin an fasa akan ba interlock an fasa sai bai zafi ne Allah rufa mana asiri inna la yu'ti al-mala Allah yana bada dukiya man ahaba wa man la yuhibbu wanda yake so da wanda baya so wala yu'til imana illa man yuhibbu Allah baya bada kyautar imani sai ga wanda yake so dan haka duk wanda ka ganhi da imani ko dai da kwayar zarra ce to akwai soyayya da Allah madaukakin sarki ke mishi kuma wannan imanin nasa daidai da kwayar zarra watan wata rana sai ya shigar da shi aljanna inda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril ya ba mun bishara yake cewa manzo Allah yake cewa duk wanda ya mutu cikin al'umarka zai shiga aljanna yana ƙara sai ya ga Abu Dharr Abu Dharr kuma yana cikin mutane masu zuhudu masu tsantsaini yace manzo Allah me ya faru ne naga kayan murmi yace bishara aka mun duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna Abu Dharr yace to wa in zana wa in saraka koda yayi zina yayi sata yace wa in zana wa in saraka yace manzo Allah wa in zana wa in saraka koda mazinaci ne ko barawo ne yace ko mazinaci ne ko barawo ne Abu Dharr ya sace nan nagawa yace wallahi zai shiga aljanna koda mazinaci ne ko barawo ne wa in ragima anfa Abu Dharr koda Abu Dharr baya so zai shiga aljanna to naka duk wanda ka ganshi da imani naka duk wanda ka ganshi da imani ko dai da kwayar sarra ne in dai Allah ya taimake shi ya mutu da wannan imanin to wallahi watan wata rana dan aljanna ne sai dai wani za a jarrabe shi wani zai yi awa bi a wuta wani awa uku wani kwana daya gwargwadon kuma yadda Allah ya so jarrabe ka wani kuma za a yafe ba za a masa komai ba haka da yake aljanna amma da in ka mutu da imani watan wata rana za a same ka gidan aljanna da izinin Allah madaukakin sarki sai yake ta to fa man banna bil mali wanda da yin ruwa da dukiyar shi an yofe kahu akan ya ciyar yayi ruwa da dukiya ba zai iya ciyarwa ba wa khafa al adu an yujahidahu yaji tsoran abokan gaba ba zai iya yaki da su ba wa haban laila yaji tsoran dare an yukabi dahu ba zai iya kutsawa cikin shi ba ko tsaya da tahajjudi ko dauki sadaka ya kai cikin dare ko ya ratsa mutane cikin dare yayi kaza da wane ne ayyuka da za a yi cikin dare na sirri na sada zumunci ba zai iya ba sai sai fal yuksir min qawli to yawaita fadin la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar to mutun ya yawaita waɗannan azkar da idan ka san kai marowaci ne to ji mace zikiri Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah in ka san kai kana da tsoro ba za ka iya gwamzawa da arna ba to ji mace zikiri in ka san baka iya qiyamul layli ji mace zikiri sai su cike maka gurbin da ka wuce shi hadisin makufi ne amma saka tai lahu hukmul marfu abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda muka yi kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aikin da abin da ya dace wannan masu tambayar suka ce Allah ya kara wa malam lafiya amin malam tabbas musulunci a cike yake da kyawawan tabi'u kamar yadda sunna ta karantar malam menene yasa yanzu musulmai suka yi nesa da wannan karantarwar daga ciki har da ahlus sunna adani da kai mun san dalilin me yasa mutane suka yi nesa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nesa ne da karatun sunnar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi nesa da karatu sun yi nesa da majalisin ilimi sun yi nesa da wajen tunatarwa ita kuma ka'idar wa zakir fa inna zikra dan qaul mu'min ko wannan mu yana mantuwa amma na zaka ba wajen karatu a tunasar da kai amma wa'azi ka karba sai ga an sake wasaka an sake motsaka sai ka sake rungumar wasu abubuwa din kuma kayan shagaluktarwa sun yi yawa a wannan zamani fatakar da mutum yana tashi wayarsa zai dauka in zai kwanta wayarsa tana hannunsa zai yi bacci ya manta da tuno kaza ya dauki kaza menene bai yi ba hisabi da wane ne duk an manta to wani ga TV wani ga satellite wani ga recorder ga radio ga kaza kayan da za su shagaltar da kai sun yi yawa an yi nesa da wajen karatu sannan yanayin abokai da ake da akwai yanzu ba ana abokai bane da suke tunasar da kai Allah ana abokai ne dan maslaha mun haɗu ne a jam'iyya mun haɗu a makaranta old boy ne dan uwanka mun haɗu ne a guri kaza wannan ita ce abin da ake baka kallon waye mai tsoron Allah waye mai datta ko zaman to abokanka waɗannan dai kaɗan da suke sawa mutane su yi nesa da kyawawan hali ana so ka samu abokin da in ka manta ya tunatar da kai in ka tuna za ka aikata ya karfafa maka gwiwa ka aikata to sai zamanto mun dawo wajen kawo waɗanda su suna yi wa a cikin mu da sauran dalilai da ƴan uwa za su iya tunowa assalamu alaikum mallam ina son ƙarin bayani akan cin la'ada ta bangaren dabbobi andishanu aka yi rubuta la'ada a bangaren dabbobi da shanu yana daga gurin da ya kamata hukuma ta shiga da kyau kuma ta yi aiki mai kyau kafin a samu gyara a cikin al'amari babu laifi a samu dillali ya je kasuwa ya zauna amma a san wa zai wa aiki wanda ya wa aiki ya biya shi ni aiki na na san dabba mai 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 daraja mai kaza mai kohi mara ciwo mara kaza kaje ka samu tinkaci da Allah saya mun dabba mai kaza mai kaza mai kaza ya zagaye kasuwa ya caza ya saya maka dabba mai waɗannan sifofi din in yace lada na kaza ne ka bashi babu laifi a cikin shi a wannan aikin sa in ka kawo dabba ya san darajar ta ya san za ta yi kima kaza sai ka ce wani ga dabba ta ka saida mu da ka bo jigo ka matsa kaga ta yi maka ka saya yanzu ayi wa aiki a cikin ku me yawa dabba yawa aiki ko sai su tsadance da mai dabba to in na saida ma nawa zaka biya ni 200 ce 300 ce 500 ce 1000 ce sun zauna lafiya kalau amma wani ikon Allah ya ga wanda ya kawo dabbar ya bashi aiki sai a take kudin sa sai a bashi sai ya tafi kai da mai maka aiki ba sai a ce kuma sai ka bada 1000 in baka bada ba sai a fasa cinikin ko 500 in baka bada ba sai a fasa cinikin to guri ne da ya kamata wai hukuma ta shigo ta sake gyara sai samu an sake gyara da abubuwan ina daga cikin barnar da ta shigo mutane su shiga kasuwa ba ta san sun fahimci kasuwar ba an juya dillancin wanda ya kamata ya karba ba shi yake karbawa wanda ya kamata ya bayar ba shi yake bayarwa ba kamar da suffa ta alkiyama an ta lidal amatu rabbata ha bai wata aiko uwar gijiyanta shine abin da yake faruwa a cikin kasuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin